بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنك الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والكافي في بنظرة تأتي لنا بالظفر. جيا من يمغانا salatu wasta turmizi ya kafa cewa babu majaa babun abin da yazo fi salatu wasta cikin sallan nan mafi daidaito wanda take da zadin falala da zadin girma akan sauran sallolin. To yace anna hal asr maganganu masu karfi cewa ita ce la'asar. To me ma'anar haka kenan? Mu kula da sallar la'asar farai da gaske sauran salloli ma duk mu kula da su. Wa kad kila inna hazzuhuru, an ce kuma azhar ce. To ita ma azhar mu kula da ita, kamar yadda an ce ma sallar asuba ce, ita ma mu kula da ita. An ce magariba ce, mu kula da ita. An ce isha ce, mu kula da ita. Wannan Allah ce abubuwa masu girma, Allah yakan boye su dan mutum ya nema, saboda in ya san gashi sai ya bar ragowa. Allah ya boye Ismail Azim a cikin sunayensa, duk sunayensa Ismail Azim ne, amma akwai Ismail Azim wanda annabawa da mabiyan suke amfani da ita. To dan kowane sunan Allah ma kai mai kyakkyawan zato cewa shi ne Ismail Azim dinna. Allah ya boye rai a cikin jikinmu, ba wanda zai san ga inda rai yake, ke wayo yake a cikin jikinmu. Ko da an ce iyayenmu Fulani su ce to a kiyaye wuya da ko dai ba san ina rai yake ba, amma a kiyaye wuya. Allah ya boye rai a cikin jiki, haka Allah ya boye salatul wusta cikin salloli, haka Allah ya boye lailatul qadr a cikin darare duk gaba gida, haka Allah ya boye wali a cikin dukkan musulmi, saboda kowane musulmi ma kai mazatan kirki, kai mazatan wali ne. Haka dai haka da hikima ce ta Allah. Haddathana Muhammad bin Gailan, Muhammad dan Gailan ya zantar da mu. Haddathana Abu Dawud da Tayalisi, Abu Dawud da Tayalisi ya zantar da mu wannan mai hadisi Abu Dawud. Wa Abu Nazar da Abu Nazar an Muhammad bin Al-Hata, sun karɓa daga Muhammad dan Al-Hata bin Musa Rifin dan Musa Rifin an Zubaydin, kuma ya karɓa daga Zubaydin an Murrat Al-Hamdani, ya karɓa daga Murrat Al-Hamdani an Abdullah bin Mas'ud, shi ko Murrat Al-Hamdani ya karɓi wannan hadisi daga Abdullah dan Mas'ud. Qala Abdullah dan Mas'ud ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, annabi mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce salatul wusta, salla mafi daidaito mafi daɗin daraja da alkhairi, salatul asr ita ce sallar la'asar. Haka shi Abdullah bin Mas'ud ya faɗa. To wannan Abu Dawud da Tayalisi ya rawaito wannan a cikin musnadinsa da sanadinsa mai tsaho, cewa ranar Khandaq din nan, ranar yakin Gwalalo din nan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun shagalantar da mu a bisa sallar mafi daidaito din nan, ita ce sallar la'asar. Allah ya cika gidaddajin kafiran nan da kaburansu da wuta. To ta nan kuma sayyidina Ali ya rawaito irinsa, yake cewa da mun zaci salatul wusta sallar asuba ce, amma sai muka ji ranar Khandaq annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama sun shagalantar da mu da sallar nan ta wusta sallar la'asar. Allah ya cika gidajen su kafurai da kaburburan su da wuta, yake daga nan muka san cewa sallar la'asar ce. To Ahmad ma ya rawaito wannan. Qala Abu Isa Tirmidhi ya ce haza hadithun hasanun sahihun, wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Haddathana Hannadu, Hannadu ya zantar da mu. Haddathana Abdatu, Abdatu ya zantar da mu. An Sa'idin, daga Sa'idin. An Qatadatu, daga Qatadata. An Al-Hasani, daga Hasan Al-Basri. An Samurata bin Jundubi, daga Samurata dan Jundubi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul wusta, sallan nan mafi daidaito mafi daɗin alkhairi, salatul asr ita ce sallar la'asar. Wayannan sahabbai duk gaba ɗaya manya duk sun faɗi haka. Qala sai Tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an aliyyi an karbo daga sayyidina Ali ibn Hakim wa Abdullah ibn Mas'ud hadisin Abdullah ibn Mas'ud da sayyidina Ali ibn Abi wa Zaid ibn Sabit da hadisin Zaid ibn Sabit shi kwa daban ne shi akwai sallar da ya fada wa Aisha da sayyida Aisha wa Hafsata da sayyida Hafsata su ko suka ce a zahar ne kaman da kuma karanta da Ummu Salamatu ita ma su kuma suka ce a zahar ce wa Abi Hurairata shi kuma Abi Hurairata yace la asar ce amma ba shi yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yaji daga Abi Hashim bin Utbata shi Abi Hashim dan Utbata dinnan shine Abu Hashim dan Utbata dan Rabi'a ata dan Abdishams da Quraishi dan uwan uwar Muawiya khalifa dan uwan uwansa ya musulunta ranar fatahu Makkah shi Abu Hashim dinnan to Tirmidhi yake cewa kai ya rawaito shi yake cewa Tirmidhi ya zo mana Dimishka ita ce Iraqiyan Syria da kafitan din Syria Damascus yake Imam Tirmidhi Abu Hurairah ta kai ya zo mana Damascus fana zala ala Abi Kalsumi Dausi sai ya sauka wajen Abi Kalsumi Dausi fa atainahu sai muka zo mana ziyara haka zakar na salatul wusta sai muka yi muzakara cikin wacece salatul wusta ne fastalafna fi ha sai muka saba mu muka ce kaza shi kuma yace kaza dukkan su sahabbai ne suka san saba fa kala Abu Hurairah sai Abu Hurairah ya ce yace ikhtalafna fi ha to su wa'annan wanda suka saba tabi'ai ne sai Abu Hurairah ya ce mu kan mu sahabbai mun san saba cikin muna wana ne bi fana'i bayt rasul muna kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama duk muka yi ta dewa sahabbai sukan kokarin su a cikin wani hukunci to annabi sallallahu alaihi wasallama wani zuwan ya tabbatar da su wani zuwan kuma ya gyara musu to sai yace mun saba muna kofar gidan annabi a gani muka saba kowa yace ga ta sallah kaza ce wancan yace sallah kaza ne wa fina rajulun salihun a cikin mu akwai wani mutum bawan Allah shine Abu Hashim bin Utbata faqama sai yace to wai ga miciji a nuna ja da Annabi sallallahu alaihi wasallam ma tsaya muna ta wannan rikici sai ya tashi fada kala ala rasulullahi sallallahu alaihi sai ya shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wa kana jari'a mutum ne da yake iya tambayar Annabi shine jari'u abin mamakin Annabi sallallahu alaihi sahabbai sai yana yake da yawa nakan so in tambayi Annabi sallallahu alaihi sai in wata uku na kasa saboda kwarjininsa da yawa sahabbai za su zo suna son tambayar abin amma saboda farjinin sallallahu alaihi wasallam sai ma mutum ya shiga da haka suke cewa da haka muke son balaraban ƙauye ya zo shi da ba ruwansa kawai haka zai je ko tambayar sai inda yake so suka ce muna so ya zo don sai mu ji ilimi da yawa to shi ko wannan mutum yana iya zuwa ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan tambayar ilimi tana da kyau ba tambayar ta'addanci ba ba tambayar abin da ba ka ta tambayar ilimi da tambayar amfani idan mutum yana tambayar ilimi ta amfani wajibi ne ka amsa masa in ka sani sai dai kuma in zai zama fitina gare shi ko gare ka amma an kaga tambayar fitina ce yayi to kai ma shiru shine amsa masa haka duk malamai suka faɗa in kaga mutum tambayar fitina ce to kai ma shiru shine ka amsa masa to shi wannan sahabi sai tashi shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana jari'a shi yana iya zuwa ya tambaya Annabi duk abin da yake so sallallahu alaihi wasallam shi kenan sun makaraja ilaina sai ya fito mana muka ce ya aka yace na yana tambaye shi ya ce mun sallallahu alaihi wasallam to shine hadisin da Tirmidhi yake kana wanda Abu Hurairah kaga Abu Hurairah ya rawaito shi amma shi kuma daga Abu Hashim ala Abu Isa Tirmidhi yace kala Muhammadu shehin sa Bukhari ya ce kala Ali bin Abdullah Ali dan Abdullah ya ce hadisul hasan wannan hadisi na Hasan al-Basri an samurata wanda ya karba daga samurata bin Jundubin hadisun sahih hadisi ne ingantacce wa qassani amin Hasan al-Basri ya ji daga sahabin nan Jundub akwai kai da kawowa kan Jundub amma Hasan al-Basri ya tarar da shi Hasan al-Basri ya ji daga sayyidina Aliya radhiyallahu anhu inda an haife shi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama dan baiwar daya daga cikin matan Annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya da yawa ma yana jinjiri yana kuka za ta dau nonanta ba ruwa irin abin da tsofaffi suke ta dauka ta nonanta din da sa mata an ce albarkar wannan Allah ya wufugar da ilimi Allah ya wufugar da hikima da imani a cikin zuciyarsa sai ya tarar da sayyidina Ali ya rawaita daga wajensa gashi ya tarar da Samurata bint Jundub ya rawaita daga wajensa wa qala Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi Samurata wannan hadisi na Samurata fi salatul wusta cikin sallar wusta hadisin hasan hadisi ne kyakkyawa wa huwa qawlu aktharul ulama'i cewa sallar la'asar ce shine fadin tilin malamai min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da gaidin da wa'ansin su wa qala zaid ibn sabit zaid dan sabit yace wa aisha da sayyida aisha salatul wusta salatul zuhr ita kuma mazhabar sayyida aisha da mazhabar sayyida hafsatu da mazhabar ummu sayyida ummu salamatu da zaid ibn sabit su ba suka ce a sallar azhar ce wa qala ibn abbas abdullah dan abbas wa ibn umara da abdullah dan umara suka ce salatul wusta salatul subhi su kuma suka ce sallar asuba ce har suka ce gata an ce wa qumu lillahi qaniti a tashi sai sallar asuba ce ake bacci ake tashi wa qumu kuma sun ce gashi qaniti na sai sallar asuba ce ake addu'a a ciki ba wata sallah inda ba wani abu ya san wanda za a addu'a suka kafa hujja ana to sai dai kuma akwai sahabin da ya rawaito cewa da mun kasance muna magana cikin sallah da wa qumu lillahi qaniti na ta sauka annabi ya hana mu shi kuma fassara ta ce a wajen sa kuma hadisi ingantacce kyakkyawa to haddathana abu musa zantar da mu muhammad ibn musanna muhammad dan musanna haddathana quraish ibn anas quraish dan anas ya zantar da mu an habib ibn shahid daga habib dan shahid qala habib yace qala li muhammad ibn sirina muhammad ibn sirina yace mun salil hasan tambaya hasan al-basri mimman sami'a hadith al-aqidati hadisin nan na in an haifi yaro ranar sunansa a yanka min rago a wajen waye ji wannan labarin hadisi kasa alkihu sai na tambaye shi na ce waye ya gaya ma wannan hadisi sai dai baka tarar da annabi ba ya gaya ma faqala sai ya ce sami'tuhu na ji shi min Samurata bin Jundub na ji shi daga wajen sahabi Samurata dan Jundub qala abu isa Tirmidhi ya ce wa akbarani muhammad bin isma'ila shehi na na hadisi ya gaya mu حدثنا علي بن عبد الله المديني شي kuma yace shehinsa ya ga ya masa an quraish bin anas ya ka ga da shi dan anas bi hadal hadith da wannan hadisi qala muhammad bukhari yace qala ali yace wa sama'ul hasan malami ne ba sayyidina ali babba wa sama'ul hasan jin hasan al-basri min samurata daga sahabi samurata sahihun ingantacce ne yaji daga wannan sahabi wattajjab bi hadha alhadith bukhari ma hayya kafa hujja da wannan hadisi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhadith la sahata mustaqim ala alihi wa sahbihi subhana rabbika alhamdulillah rabbil alamin